yau ne kinin 25 ga watan 12 ne shekara 2017 zamu kawo muku irin wayanar da aka toya a gasar league league na kasashen nahiyar Turai daban-daban inda ake fafatawa a gasar league din zamu fara ne da kasar England inda a kasar England bangaren Premier League na shekara 2017 zuwa 2018 a wasannin mako na 19 ranar Juma'a da ta gabata kungiyar kwallon kafa ta Arsenal ta tashi canjin rus a gidan ta 3-3 tsakanin ta da Liverpool a ranar Asabar kuwa kungiyar kwallon kafa ta Everton sun tashi babu ci tsakanin su da kungiyar kwallon kafa ta Chelsea Manchester City a gidan ta lallasa Bournemouth da kwallo hudu da nema sai West Ham ta sha kashi a hannun Newcastle United a gidan ta da kwallo 3-2 idan kuwa kungiyar kwallon kafa ta Swansea City sun tashi kunnan doki 1-1 tsakanin su da Crystal Palace sai Southampton suka sulhu ta 1-1 tsakanin su da Huddersfield Town Stoke City a gidan ta doke West Bromwich da kwallo 3 da nema sai kungiyar kwallon kafa ta Brighton and Hove Albion ta samu nasara akan Watford da kwallo 1 mai ban haushi Burnley a gidan ta sha kashi a hannun Tottenham da kwallo 3 da nema kungiyar kwallon kafa ta Leicester City sun sulhunta 2-2 tsakanin su da Manchester United inda a yanzu haka kungiyar kwallon kafa ta Manchester City din take ci gaba da jan ragaman teburin na Premier League da kasar Ingila a mako na 19 da maki 55 Manchester United tana mataki na 2 da maki 42 sai kungiyar kwallon kafa take mataki na 3 da maki 39 idan muka leka kasar Spain kuwa a bangaren La Liga na kasar inda ake wasannin mako na 17 kungiyar kwallon kafa ta Real Betis a ranar Juma'a ta kashi a hannun Atletico Bilbao da kwallo 2-1 Espanyol ta doke kungiyar kwallon kafa ta Atletico Madrid da kwallo 1 mai ban haushi a ranar Asabar kuwa Real Madrid sun sha kashi a hannun Barcelona da kwallo 3 da nema a gasar da suka yi na El Clasico a bangaren La Liga Valencia kuwa ta sha kashi a hannun Villarreal ne da kwallo 1 mai ban haushi sai da Portugal a karo ne ta ma bata ji daɗi ba inda Celta Vigo ta doke ta kwallo 3-1 a yanzu haka dai kungiyar kwallon kafa ta Barcelona take jan ragaman da maki 45 a saman teburin a wasannin mako na 17 kungiyar kwallon kafa ta Atletico Madrid tana mataki na 2 da maki 36 sai kungiyar kwallon kafa ta Valencia wacce take mataki na 3 da maki 34 idan muka leka bangaren sai da sanin wasan kwallon kafa ta duniya inda ake yin dab-dab shigaga cinikayyen yan wasa a watan Janairun 2018 kocin kungiyar kwallon kafa ta Tottenham Pochettino ya ce club ɗinsa ta shirya wajen sayo wasu yan wasanni a watan Janairun na irin su Ross Barkley na kungiyar kwallon kafa ta Everton da Luke Shaw na Manchester United Pep Guardiola yana sha'awar ganin ya sayo ɗan wasan da ke na kungiyar kwallon kafa ta Shakhtar Donetsk mai suna Fred ɗan shekara 24 da haihuwa kungiyar kwallon kafa ta Arsenal tana ta jera sahu ɗaya da Manchester United da kuma ta kwarata ta Chelsea wajen zawarcin ɗan wasan gefe na kungiyar kwallon kafa ta Bayer Leverkusen mai suna Leon Bailey sai kungiyar kwallon kafa shi ko shugaban kungiyar kwallon kafa ta Monaco ya ce ba su tunanin sayar da sake ɗan wasan su Thomas Lemar a watan Janairun nan Manchester City tana zawarcin ɗan wasan baya na kungiyar kwallon kafa ta AC Milan mai suna Leonardo Bonucci sai kungiyar kwallon kafa ta Juventus na zawarcin Ayon daga kungiyar kwallon kafa mai tsaron baya na kungiyar kwallon kafa ta Espanyol daga ƙarshe kungiyar kwallon kafa ta Roma tana zawarcin ɗan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta Inter Milan mai suna John Mario a wannan watan Janairu a mazaunin Aro haka ita ma kungiyar kwallon kafa ta Inter Milan din na bukatar ɗauko ɗan wasan baya na Roma mai suna Emerson da ya dawo kungiyar a matsayin aro iya abin da ya sauka kenan daga dandalin biyoyi huta lafiya